exclusive from ariwatopmusic.com.
BM Entertainment, more boy. Get it, call Babu on the song. Amen. Hakanake aiki naturally, ni da yanane a ciki fascinally, gasu wagu a jiki na naturally. Mobile arabi muka zo da banga na safe da ban, na rana da ban, mu daga kafa mu ci a lambarin. Ni ne agogo sarkin aiki, mai zuga ja yaki. Kan aiki sai an taru, kuma kome na fada sai an karu. Yaro mai dumbin dabaru ya ce bai sani ba bashi kawai dan kashe bitin nan da Hausa bakwai haka nake aiki naturally ga kudi ga suwa gusu zato akwai ba kowa a gaba na sabon haka take naturally from zero to hero muka fara yanzu kudi na bin mu naturally eta sasu gusa mu ne gata arewa naturally ka baiwa ba tsafi mala haka nake aiki naturally 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 haka muke aiki naturally naturally haka muke aiki naturally naturally haka muke aiki naturally
mallan hakan nake naturally I will deal with you get personally da mu je wajen nan gradually mun fara tun muna secondary on the beat I'm that killer your girl prank call me chiller you know I'm that go teller kai babu ruwa na da bulla shine on the camera too many colors zebra na sapa da lissafi mala da na sapa algebra kuma in zanyi yaron ku sani bani jira yeah bowling ball 442 I ain't got you you said good morning I say bonjour you got more with a lot of beat ko ba su so da su beat ko sika ce suna so ai da su su yi ladabi ladabi ladabi
ba kowa a gaba na sabon haka take naturally from zero to hero muka fara yanzu kudi na bin mu naturally eta sasu gusa mu ne gata arewa naturally ka baiwa ba tsafi mala haka nike aiki naturally 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 haka muke aiki naturally naturally haka muke aiki naturally naturally haka muke aiki naturally haka ake ta magana naturally boys na fisi futuna sun so su ja da mai sarauta hip hop amma na ce musu never give up mu ne bala'in arewa NBM ba ka taɓa mu mu ƙare ma bana fadan kuma me zai kare da Hausa zan fada ku ji da ku karu naturally like a piece kwe musa su personally muka fasa wajen su da banga mu kashe fiɗi laka maya baga ba me jada ni na piece su waga amma ba zan ja to no any baga no any baga ba kowa a gaba na sabon haka take naturally from zero to hero muka fara yanzu kudi na bin mu naturally eta sasu gusa mu ne gata arewa naturally ka baiwa ba tsafi mala haka nike aiki naturally 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 haka muke aiki naturally naturally haka muke aiki naturally naturally haka muke aiki naturally
naturally naturally naturally yeah make a producer on the beat bag man.